sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da Baba Yakubu Makera da sauran abokan aiki, muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 20 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu a yayin Litinin masu shigar da ƙara a Amurka suka sanar da tuhumar jami'an lekin asirin sojin Rasha su shida dangane da aikata laifin kutsen kwamfuta a kasashen duniya da ya auna zaben shugaban kasar Faransa a shekarar 2017. Ana saurin kwanaki 15 a gudanar da zaben shugaban kasar Amurka. Dan takarar Democrat Joe Biden yana ci gaba da ba dan takarar Republican shugaban kasa Donald Trump rata a kurkun jin ra'ayin jama'a yayin da miliyoyin Amurkawa suke kada kurkunsu da wuri. Kasar Kenya tana fuskantar sake barkewar coronavirus bayan makonni uku da ta tsage wasu muhimman dokokin hana cutar yaduwa, inji ministan kiwon lafiyar kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa zanga-zangan neman a soke rundunar SARS ta rikide zuwa tashin hankali, inda jihar Edo
ta saka dokar hana fita na tsawon awowi 24 biyo bayan wani hari da aka kaiwa ofishin yan sanda da kuma kubutar da wasu fursunoni daga gidan yari.
Haka kuma za a ji cewa an bude wani babban taron masu ruwa da tsaki a kasar Chad don dakile tasirin Boko Haram a yankin.
An ta'addan kasan sun dade suna fada ma mutane ƙaryace-ƙaryace, to mutane ba su ji daga gare mu ba, to shine muka ce bari a yi wannan taron domin mutane su san gaskiyar maganar.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafan Sokoto da za mu kawo muku, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Jiya Litinin masu shigar da ƙara a nan Amurka suka sanar da tuhumar jami'an lekin asirin sojin Rasha su shida dangane da aikata laifin kutsen kwamfuta a kasashen duniya wanda ya auna zaben shugaban kasar Faransa a shekarar 2017, kana ya auna wasannin lokacin sanyi na Olympic a shekarar 2018 da kuma wasu manyan kutsen yanar gizo. Kutsen da ya faru daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2020 shi ne mafi muni da wata kungiyar masu kutsen yanar gizo ɗaya tilo ta aiwatar, inji hukumar binciken manyan laifuka. Masu kutsen guda shida, dukkaninsu jami'an sashen lekin asirin sojin Rasha ne da aka fi sani da GRU a takaice, sun kutsa a kwamfutoci kana suka kai hare-hare domin taimakawa gwamnatin Rasha a wurin yin katsalanda da ramuwar gayya da ma wasu ayyukan raunata ma'aikatu da cibiyoyi wanda Rasha ke musu kallon abokan gaba, inji ma'aikatar shari'a. Ofishin jakadancin Rasha a Washington bai ce ufan ba a lokacin da aka buƙaci jin ta bakinsa, amma shugaban ma'aikatar shari'a John Demers ya ce waɗannan zarge-zargen da ke zuwa makonni biyu kafin zaɓen shugaban ƙasa bai nuna yunkurin katsalandan a zaɓen ba. Ana sauran kwanaki 15 a gudanar da zaben shugaban kasar Amurka. Dan takarar Democrat Joe Biden yana ci gaba da ba dan takarar Republican shugaba Donald Trump rata a kurkun jin ra'ayoyin jama'a yayin da miliyoyin Amurkawa ke kada kurkunsu da wuri. Masu sa ido akan kurkun jin ra'ayi sun nuna tsohon shugaban kasa Joe Biden da kuma tsarin siyasar Amurka na kusan shekaru 50 wanda ya nuna dan takarar da ke kan gaba a kurkun jin ra'ayi na kasa da kashi 9-10 kana ya samu rabin kurku a jihohin da ake kira fagen daga da ka iya yin tasiri a sakamakon zabe. Shi ko shugaba Donald Trump ya yi imani cewa za a sake zaben sa. Tuni aka fara zaben wuri da ba a taba ganin irinsa ba a Amurka, inda sama da mutum miliyan 28 suka kada kurkunsu ko ta zuwa rumfar zabe ko kuma ta aikewa ta akwatin gidan waya. Adadin alƙalumar dai ya yi daidai da kashi 20% na baki ɗayan kurkun da aka kada a lokacin da Trump ya doke 'yar takarar Democrat Hillary Clinton a shekarar 2016, kana wasu kashi 30% kuma ka iya jefa nasu kurkun kafin ranar zabe. Kasar Kenya tana fuskantar sake barkewar coronavirus bayan makonni uku da ta tsage wasu muhimman dokokin hana cutar yaduwa. Ministan kiwon lafiyar Kenya ya yi kashedi a ranar Lahadi cewa kasar na cikin mawuyacin hali bayan da aka sanar da samun sababbin kamuwa 600 da mace-mace da dama. Wakilin muryar Amurka a Nairobi ya ce masana sun ce akwai yiwuwar fuskantar kalubale idan aka sake kakaba dokokin hana zirga-zirga. Jama'an kiwon lafiya sun farkar da jama'a bayan da kasar ta samu sababbin kamuwa da cutar a cikin ƴan makonni da aka sassauta dokokin takaita yaduwar cutar. Ministan kiwon lafiyar Kenya Mutahi Kagwe ya ce mutum bakwai suka mutu da cutar a ranar Lahadi, kana wasu 685 suka kamu da cutar a cikin kasar. Ya ce jami'an kiwon lafiya na matukar damuwa da wannan labari.
There is no doubt that we are witnessing what our modeling team this morning.
Ya ce ko shakka babu, muna ganin abin da kwamitinmu mai yaki da cutar ya kira a wannan safiyar da sababbin bullar cutar. Mun nufi barkewar cutar ta biyu, babu tantama muna ganin karuwan kamuwa da cutar a gidajen yari da wasu hukumomi a fadin gundumomi daban-daban
the different counties.
To an jima kadan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran. Kafin nan idan muka leka jihar Edo dake kudancin Najeriya, gwamnati ta saka dokar hana fita a fadin jihar na tsawon sa'o'i 24. Bayan da wasu masu zanga-zanga suka kai wa ofishin ƴan sanda uku hari tare da kubutar da fursunoni daga gidan yari. Wakilinmu Lamida Abubakar ya aika mana da wannan rahoton.
Zanga-zangar neman rushe rundunar tsaro ta ƴan sandan SARS na neman daukar sabon salo a Najeriya. Kawo yanzu dai bayanai sun tabbatar da cewar wannan zanga-zanga ta kazamce a jihar Edo dake yankin Niger Delta. Kodayake dai hukumomi a Najeriya sun rushe wannan runduna ta ƴan sandan SARS da ake zargi da cin zarafin jama'a da dama. To amma duk da haka wannan zanga-zanga na ci gaba da ruruwa zuwa tashin hankali da daruruwar matasa suka fito zanga-zanga da nufin kawo tashin hankali. Gwamnatin jihar ta Edo dai ta saka dokar hana fita na tsawon awowi 24 biyo bayan wani hari da aka kaiwa ofishin ƴan sanda da kuma kubutar da wasu fursunoni daga gidan yari. Wani mai ba gwamna shawara ya yi ma muryar Amurka ƙarin bayanin halin da ake ciki a birnin na Benin.
Sunana Sahari Ali Umar Jeti, mai ba gwamna shawara akan ƴan arewa mazauna Edo State. Gaskiya abu ne na zama tartar, an daga cikin masu zanga-zanga kashi biyu ne. Akwai wanda suka zo zanga-zanga ta lumana, zanga-zanga ta sata. Za su tare motocin mutane suna fusa musu gilasai kuma suna anshe musu kuɗaɗe kuma su hana muku tafiya.
Gwamnatin jihar ta Edo dai ta ce hare-haren na ƴan daba ne kuma ƴan dabar suna neman ƙwace iko. Gwamnati ta ce ba za ta zura ido ba, tana kallon abubuwa suna faruwa a jihar ta Edo. Su ma wasu ƴan jihar dangane da wannan lamarin ga abin da suke cewa.
They are protesting now. At least maybe federal government should give them what they want. That's all. First of all, now they say they didn't want SARS today. At least SARS has gone. So what next they didn't want? Again, so we don't know what is going on now.
Wannan yana cewa ne ƴan zanga-zanga ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya musu bukatunsu a huta. Daga farko sun ce ba sa son rundunar SARS, an riga kuma an rusa ta. To yanzu kuma me suke so? Shi ma wani dan jihar dake da suna Gudian Agudu yace,
I have been in though, all the major roads are blocked. Some of the protesters resorted to violence. They have tampered with the security arrangement in the old prison along Sapele Road in Benin.
Yana cewa ne ina cikin gidana halin yanzu kuma dukkanin manyan hanyoyi a birnin Benin na jihar Edo a rufe suke. Sannan kuma wasu ƴan zanga-zanga sun haifar da tashi-tashin hankula saboda sun lalata gidan yarin jihar ta Edo dake kan titin Safale. Kuma a gaskiya na dade ina jin karar harbin bindigogi saboda gidana yana kusa ga gidan yarin jihar ta Edo.
They have been hearing shooting since because my house is close to the prison.
A rataba bangaren rundunar ƴan sandan jihar ta Edo ta ce an kai wa ofishinta uku hari. Ba haka rundunar ƴan sandan jihar ta ce a tsaye take wajen tabbatar da kare lafiya da dukiyoyin mutanen jihar ta Edo, kamar yadda kwamishinan ƴan sandan jihar ya shaida mini ta wayar salula. Lamida Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To Allah ya kyauta, a gaida Lamido. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya sake dawowa da ci gaban labaran.
Hasashen shugaban Amurka Donald Trump cewa za a samar da maganin rigakafin coronavirus kafin ranar 3 ga watan Nuwamba da za a yi zaɓe ba zai cika ba. A ranar Juma'a ka tafarin kamfanin yin magani na Pfizer ya sanar cewa ba zai nemi amincewar hukuma na gaggawa ba domin fito da rigakafin coronavirus a ƙarshen watan Nuwamba. Wasu kamfanoni guda biyu da ke ƙoƙarin fito da maganin sun dakata. Babu alamar kamfanin na hudu zai fitar da sakamako sai ƙarshen shekara. Trump da ya sha fadin cewa za a samar da maganin ga mutane da dama kafin ranar zaɓen, a wani kokari da gwamnatinsa ta yi wa lakabi kammala aiki da gaggawa da ta kirkiro domin samar da maganin cikin gaggawa. Da dadewa masana kimiyya na ciki da wajen gwamnatinsa suka ce ba zai yiwu a cimma wannan burin ba. A ƙarshe, da alamar China tana kokarin ƙarfafa iko akan tantance wallafe-wallafe mabiya addinin Krista da ƙasar ta amince da rarraba su, yayin da jam'iyyar kwaminisancin China ta fitar da wasu dokoki akan rubuce-rubucen addini da wasu littattafan Krista da ake ganin tawaya ne, ta ba wasu ƙungiyoyin Krista damar raba littattafai da ƙasar ta tantance su. Sai dai kwanan nan, bisa ga wata ƙungiyar Krista mai zaman kanta ta China Aid da ke wayarwa akan walwalar addini a China, hukumar tantancewar ta fara fitar da kalmomin Almasihu da Yesu ko kuma Isa daga wasu wallafe-wallafe ciki har da shafukan sada zumuntan China. Ana maye su da harfofin JD da YS. Wasu masana sun ce Kristoci dan kansu kayu su fara mai waɗannan kalmomi da JD da kuma YS a cikin rubuce-rubucensu domin kaucewa matakin tantancewa da ka iya hana kalmomin isa ga masu karanta shafukansu na yanar gizo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a ƙasar Chad an buɗe wani taron masu ruwa da tsaki domin daƙile tasirin ƙungiyar Boko Haram a ƙasashen yankin. Daga birnin Injimena, Hassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Madam Lisa San, shugabar hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Chadi, ke jawabi yayin buɗe taro kan amfani da ingantattun hanyoyin sadarwa wurin magance tsatsauran ra'ayi da ke haddasa tarzoma irin da ta'addanci a ƙasashen yankin tafkin Chadi. A wannan taro dai ya tattalo sojoji, wakilai daga Majalisar Ɗinkin Duniya, Tarayyar Turai da kuma shehunan malamai daga jami'o'in yankin tafkin Chadin. Za a shafe baki ɗayan wannan mako ana tattaunawa. To ko shin takamaiman me ake son cimmawa? Tambayar kenan da na yi wa babban sakataren hukumar raya kasashen tafkin Chadin, Ambasada Mamman Nuhu.
Yan ta'addan kasan sun daɗe suna faɗa ma mutane ƙaryace-ƙaryace cewa za su yi kaza, cewa su ne kaza, to mutane ba su ji daga gare mu ba, to shi ne muka ce bari a yi wannan taron mu ga yaya za a yi kullo ma waɗannan matsalolin domin mutane su san gaskiyar maganar. Gaskiya ce muke son mu gaya mutane, idan aka ci gaba a haka waɗannan mutanen fa ƙaryace-ƙaryacen da suke yi gaskiya za ta zo ta kullo daga baya, amma kafin lokacin an riga an yi ɓanna da yawa.
Masu jawabai dai a wannan taro sun yi ta nana ta yadda tarzomar Boko Haram a yankin tafkin Chadin ke rikida suna ɗaukar wani sabon salo. To ko wani salo ne wannan? Manjo General Ibrahim Manu Yusuf shi ne babban kwamandan dakarun ƙawance na ƙasashen yankin.
That the nature of threats confronting us in the Chad Basin.
Yanayin barazanar da ake fuskanta a tafkin Chadi tarzoma ne irin na masu wuta da ƙayar baya. Abin ma kenan da yasa ake buƙatar sa hannun hukumar fararen hula don marawa ƙoƙarin ƙarfin soji da tuni ake amfani da shi a wannan yanki. Kuma hanyar da za a bi wacce ba na ƙarfin soja ba ne shine tsarin sadarwa cikin hikima da azanci.
Comprehensive and robust communication strategy.
A gaba ne dai ake sa ran sauran wakilan ƙasashen yankin za su gabatar da jawabi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Injamaina, Chadi.
A gaida Hassan Maina Kaina. Masu sauraro, kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Ta hospital guda daya da aka gina a gwada muna. In kulan yi free HS a gwada muna makaranta daya da aka gina, a gwada muna ruwan galin ake sha, a gwada muna lantarki nawa aka kara cikin wanda aka aiki.
Yanzu haka maganar nan da muke ba
saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara na Alwan Kwakufa Ado yake nunawa da kuma mataimakin sa. Yanzu ko a cikin zangonnan mu akwai ruwa da muka bayar a birane da kauyuka da dama, akwai makarantu da muka gina, akwai tsofaffin makarantu da muka gina, akwai tsofaffi da muka sabunta su, akwai sababbi kuma da muka gina, akwai hanyoyi da muka yi, akwai ruwa da muka bayar, akwai magudanan ruwa da muka bayar, akwai agaji ma da muke ba albai.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsakamai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji inda kuna biye da mu, kun san wannan muhawara ta yi zafi. Yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi, wato za a kwatanta da yake wannan zaɓen na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu biyu da kowacensu ta mallaki ƙasar Ghana, wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na ƙasar Ghana din. Saboda haka idan aka dube su duka biyu, wacce gwamnatin su ce ta fi ciwo Ghana bashi ko mai aka yi da kuɗin, kuma sannan wacce ce cikinsu ta fi samar da abubuwan masarufi ga al'ummar zangonnin Ghana da yawa? To sai mu ci gaba.
Sai zan gaya maka fa miliyan mun je mun yi rancen bashin da muka ranci 54,000 muka yi wayan ga aiki da shi, su sun anshi 140,000 ba abin da suke.
Wato kana nufin miliyan 140,000
biliyon ba miliyon ba
biliyon? Na'am na'am.
Rancen da suka yi sun ranci kuɗi biliyon 140,000 ba su kulla maka sukukan kasan ga komi da shi ba. NDC sun ranci biliyon 54,000, akwai hospital da aka gina ya fi 30, an gina Abuja airport, an gina airport, an renovate airport, an gina ba abin da ba a yi ba da shi, an yi hanya, an yi komi an yi da shi ba. Ba makaranta ɗaya da suka fara ya ce ma jama'a ya kira ya gina na secondary school 350,000 ba wani farabi bai iya a gina. A gwada muna hospital guda, inda kuna tunanin jama'a da lafiyan jama'a, da hospital guda ɗaya da aka gina a gwada muna. In kuna yi free HS, a gwada muna makaranta ɗaya da aka gina, a gwada muna ruwan gale ake sha da abin da awon nawa suka aka ƙara cikin wanda aka iske, a gwada muna lantarki nawa aka ƙara cikin wanda aka iske. Banda kari
to Alhaji Adawar, bari Alhaji Ahmad Ayuba ya shigo ya maida martani akan abubuwa da dama da ka faɗa, don saboda na'am. To Alhaji Ahmad, bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmad Ayuba, saboda akwai maganganu da dama da kai da ya kamata ya maida martani, sannan mu ci gaba akan abin da muke tattaunawa. Alhaji Ahmad Ayuba, to
shure-shuren nan ba zai hana shan kayi ba. Kaga misali a harkar tattalin arziki, a ƙarƙashin su lokacin su muna ɗaukar 6.9% na total income da muke generate, muna biyan kuɗin ruwa da shi akan basu sakan.
Wato kana nufin kashi 6 cikin 100 na gabaɗayan kuɗin da ƙasar Ghana ke samu tana biyan kuɗin ruwa da shi?
6.9%
kusan kashi 7 cikin 100 kenan.
Yanzu haka maganar nan da muke ba, saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara na Alwan Kwakufa Ado yake nunawa da kuma mataimakinsa Dr. Mahmudu Bahuya, mun dawo da shi ya zo 5.7%. Kuma bugu da ƙari, kaga lokacin da za su bar gwamnati akwai wata faɗaƙala da suka yi na wani watan harkar makamashi, watan harkar lantarki da suka yi, suka je suka ɗauko wasu kayan lantarki na cabo wanda ba ma buƙatar su, ba ma amfani da su, suka bar mu da bashin biyan biliyan ɗaya duk shekara. Akwai power purchase agreement da suka yi wanda suka daɗa kusan da harkar tattalin arzikin Ghana. To muna nan yanzu muna biyan wannan kuɗin, duk da wannan kuɗaɗen da muke biya wayannan basu sukar da suke biya, da suke da suka bar muna muke biya, ba mu da daraba, muna aiki tukuru yadda ya kamata. Yanzu ɗazu ina ma misalin ayyukan da muka yi a Zango, na tambaye ka na kima ka tambaye shi
ina zuwa Alhaji Ahmed Alhaji Audu yayi wata magana yake cewa ashe ba ku gina makarantu ba ku gina asibitoci ba ku gina abin nan ba sani ba ko kana da martani akan wannan kafin mu shiga kan harkar zangon nan
bari mu bashi misali yanzu ko a cikin zangon nan mu akwai ruwa da muka bayar a gurare da kauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina muka akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sabbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba albai da taimako da muke ba su wanda kiyayen su talakawa ne ba sa biya musu ba ga kudin da za su tafi da shi wasan za su biya a jami'o'in su da kuma makarantu wato university da shi ta jari education a zangon ne ma kenan ba kasar Ghana ba su ga ya mana zango me su suka yi a zango na musan mai hirar zango ai me yasa yake kauciya ne daga hirar zango
eh to yanzu inda zamu shiga kenan Alhaji Audu akwai tuhuma ko kuma zargi da Alhaji Ahmed yayi yake cewa mutanen zango sun ba NDC jam'iyyar ku kenan goyon baya 100% wurin kusan shekaru 30 kenan suna goyon maka amma ba wani abin da kuka tabu gaban mutanen zango to ko kana iya nuna mana irin ayyukan da kuka yi ma mutanen zango
in kace zango ina
zango gane gabaki ɗaya nake nufi in nace zango gane gabaki ɗaya nake nufi
awon atra da zangon kuma shi ba su kada ne zango
haka ne gaskiya
ba su kada ne zango ba muna da zangonni ko ina ka ce akwai zangonni kuma maganin da yake yi yace sun yi ma zango ka me su kai ma zango ya kula min makaranta daya yaran mu fa addamuwan mu na duniya duka yaran mu ba su da secondary school mai kyau ba su zuwa secondary school ka sani fa yaran mu fa in sun je secondary school ana kai su church kowane Sunday church ake kai su su dole ne ka je church akwai yaron da yayi gudun church ya hau
kana nufin Abdulmuttalib kenan wanda ya gudun zuwa coci ya je ya hau sama aka biyo shi ya hauro daga Benue ya fadi ya mutu ko
Allah maka albarka
na'am
yau inda suna da tunanin zango da suka zo suka bude ministry na zango suna cin kudin suna raba kudi suna ci ba su kulla ma zango komi da an gina
Alhaji Audu kana zargin da baka da shaida akai na zancen kuncin kudi ina son mu kiyaye irin wadannan maganganu saboda idan za a yi haka to gaba ɗaya kowa zai ta zargin juna ne
da yake da ya fara ka ji abin da yace bai abin da kudi kai baka ji abin da yace ba
a'a
ka ji abin da yace ni ban so in attack su ba tun da farko da na fara ban so in attack su ba issue muka je aka ce muka zo mu tattauna
eh haka ne abinda muke so mu yi kenan yes
mun zo mu attack juna amma in kun kyale shi yana attack ashe ni ma shin na attack su domin magana abubuwan da suka shuda na tana ba muku abu yana nan da yawa ka iya kira maka ɗaya amma ba bi da ya kawo mu nan ba kenan an kawo mu mun yi magana za mu yi magana ne kan ci gaban kasa
haka
yanda abinda ya kamata mu yi gaba sun yi so kasan mu ya tafi daidai
ni
ban zo a tace su ba amma ku jale shi yana maganan da ba
daidai ba ko da yake in yayi zancen kun ci kuɗi kun in yayi zancen kun ci kuɗi dole na ja hankalin shi in ce kai haka saboda ba shi da shaida akai ka gane in yayi
ka duba irin abin
a ya faɗi maganganu wanda yake kai ma ka maida martani ta ce suna da rashin kunya da sauransu na bar waɗannan
kudin da suka yanka za a taimaki zango da shi
okay
ya kwana maka inda aka bi da kudin ya suna shi zango development fund me aka gina da shi ba makaranta ba ja ruwa an kai wani zango ba ba kai lantarki wani zango ba ba gina ko toilet ba haya ba gina ma zango ba akwai muna abinda aka inda aka yi gine-gine cikin zango ba ko daya to kudaden da aka yanka ma ministry zango na yi abinda sa ne wannan magana kenan in ka ba mutum kudi ka zo ne tambayan shi ba kudin check me za ka ce
haka
yau ba kudin an yanka kudi an ajiye ma ministry zango an doke an yi wani abu daban da shi ba a gina mu da ko makaranta ɗaya cikin zango ba zango kuma shi ba zangon Accra ba
to Alhaji Audu Arif
kama da suke nan ba abin da aka gina musu
to Alhaji Audu Arif bari mu ci gaba daga kanka akan zancen Alhaji Ayuba mun dawo kanka ka maida martani amma bari mu ci gaba da Alhaji Audu Arif da yake kana zancen cin kuɗi kuma su abin nan ko ce ku 'yan siyasa kuna yawan zargin juna da cin kuɗi kuma kuna yawan zargin juna da tafka rashawa. To menene NDC ta yi tanadi na yaƙi da rashawa a cikin wato idan Allah ya ba ku sa'a ko in ya kun dawo akan karagar mulki, menene tanadi da kuke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar Ghana?
Baba, ba yau muka fara, ba zan ga akwai ɗalibin NDC da aka bincike su aka same shi da laifi yanzu aka yana sarka. Maganar gada muke yana sarka. Yoshi John Mahama ya ce mu duk wanda zai appoint zai ba wani aiki. Ya gaya ma mai shi, na baka aiki ka zo ka taimaki kasa, ka taimaki talakawa ne. In ka je kai wani abin da yake, ma wani magudi wani wuri, in aka same ka da laifi, ruwa za mu anshe ka ba. Akwai amuna ɗaya, duk wayanda su ko in aka samu da laifi cikin kasanmu na NPP, ba ɗaya da aka tuhumunci. In aka yi bincike, aka kai ofishin president, ce ya zauna kai, to mu zan gaya maka, ba wani. Ai wutan wanda za a ba aiki yayi in aka same shi da laifi cikin aikin shi nan mu daure mai jinji mu kashkashe mu kashe magana yanda Nana Akufo-Addo yake yi kasan nan.
To barkanku da kokari malamai, muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa, inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa. Ba safar kakin ji ana magana shi a kasar Ghana ba, to amma wannan karo za ku je da aka fide biri har wutsaya game da wacece wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa tafi kamari. Yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri Aliyu Mustapha Sakwatin ya Washington DC, muna fatan mun ba ku lami lafiya. Sai anjima.
Madalla, to baba dai bai nisa ba kuma zai kawo mana labarai, amma wannan karan a takaice.
Jiya Litinin masu shigar da ƙara a nan Amurka suka sanar da tuhumar jami'an leƙen asirin sojin Rasha su shida dangane da aikata laifin kutsen kwamfuta a ƙasashen duniya wanda ya auna zaɓen shugaban ƙasar Faransa a shekarar 2017, kana ya auna wasannin lokacin sanyi na Olympic a shekarar 2018 da kuma wasu manyan kutsen yanar gizo. Kutsen da ya faru daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2020 shi ne mafi muni da wata ƙungiyar masu kutsen yanar gizo ɗaya tilo ta aiwatar, in ji hukumar binciken manyan laifuka. Ana sauran kwanaki 15 a gudanar da zaben shugaban kasar Amurka. Dan takarar Democrat Joe Biden yana ci gaba da ba dan takarar Republican shugaba Donald Trump rata a ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a, yayin da miliyoyin Amurkawa ke kada ƙuri'unsu da wuri. Kasar Kenya tana fuskantar sake barkewar coronavirus bayan makonni uku da ta dage wasu muhimman dokokin hana cutar yaduwa. Ministan kiwon lafiyar Kenya ya yi kashedi a ranar Lahadi cewa kasar na cikin mawuyacin hali bayan da aka sanar da samun sababbin kamuwa 600 da mace-mace da dama. Wakilin muryar Amurka a Nairobi ya ce masana sun ce akwai yiwuwar fuskantar kalubale idan aka sake kakaba dokokin hana zirga-zirga. Hasashen shugaban Amurka Donald Trump cewa za a samar da maganin rigakafin coronavirus kafin ranar 3 ga watan Nuwamba da za a yi zaɓe ba zai cika ba. A ranar Juma'a ga tafarin kamfanin yin magani na Pfizer ya sanar cewa ba zai nemi amincewar hukuma na gaggawa ba domin fito da rigakafin coronavirus a ƙarshen watan Nuwamba. Wasu kamfanoni guda biyu da ke kokarin fito da maganin sun dakata. Babu alamar kamfanin na hudu zai fitar da sakamako sai ƙarshen shekara. Da alamar China tana kokarin ƙarfafa iko akan tantance wallafe-wallafe mabiya addinin Krista da kasar ta amince da rarraba su. Yayin da jam'iyyar kwaminisancin China ta fitar da wasu dokoki akan rubuce-rubucen addini da wasu littattafan Krista da ake ganin tawaya ne, ta ba wasu kungiyoyin Krista damar raba littattafai da kasar ta tantance su.
Masu raro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hankali za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani shirin na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na jamhuriyar Nijar. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.